kamu da sake saduwa a wannan majalisi da muke sharhin littafin Hisnul Muslim, littafin da ya kunshi al-azkar wal adiya an-nabawiyya, wato zikirai da addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a munasabobi daban-daban. Wanda zamu tashi azkarus sabahi wal masa, wato zikiran da ake yi da safe ko da yamma, wato da safe ko da yamma. Ya fara da alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, sannan ya kawo zikiri na farko, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Wannan shine zikiri na farko da ya ambata a wannan babin, wato al-azkarus sabahi wal masa', sune zikiran da ake yi da safe. Safiya tana farawa ne daga huduwa alfijir, wasu kuma su ce daga huduwa rana har zuwa wato lokacin da wato har zuwa yamma, har zuwa la'asar. Sannan la'asar, daga la'asar kuma har zuwa faduwar rana, wanda duk ana kiran shi masa, sannan dare yana shiga ciki har zuwa asuba. Saboda aka ce azkarus sabah, ana nufin mutum ya yi zikiri da safe, lokacin da ya tashi da asuba, ko lokacin da ya taɓa abin da rana ta hudu har zuwa zawali. Idan bai samu ya yi a wannan lokacin ba, yana iya yi har zuwa yamma, kamar yadda daga yamma, daga bayan sallar la'asar har zuwa ainihin faduwar rana zai yi zikirul masa. Idan bai samu ya yi ba a wannan lokacin, da daddare ma lokacin yin sa ne. Wannan shi ne abin da malamai suka faɗa. Ya fara da alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, kamar yadda ya ce, wato yana nufin musulmi ya fara, kafin ya fara faɗar abin da zai fara faɗa, ya gode wa Allah ta'ala, yayyabo gare shi, yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan ya ambaci Allah ta'ala. Wato wannan ba wai ya kayyade sai ka faɗi wannan lafazin da ya faɗa ba, to alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala annabiyyin la nabiyya ba'da, dukkan abinda zai bada ma'anar godiya da yabo da kirari ga Allah da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to zai yi shi, to alhamdulillahi rabbil alamin, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإنما صلاة غوديا تشي ga Allah da kuma yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To haka wannan ba ruwaya bace, shi yasa kuwa kuga bai sa mata wani rakumi ba, bai sa lamba ba, saboda ba ruwaya bace. Abinda da yake rufi kawai mutun ya bude abinda zai fada na zikiri da godewa Allah ta'ala, da kuma ya goga da salati da gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda akwai hadisi da ya tabbata na Abu Dawud, da hadisi ne hasan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, la an aq'uda ma qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu' ash-shams uhibbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Isma'il. Wato in zauna in ambaci Allah tare da mutanen da suke zama suna ambatan Allah bayan tun daga sallar safiya, wato sallar asubahi, tun daga sallar asubahi har lokacin da rana za ta hudu, in zauna tare da waɗannan mutane, nima in ambaci Allah a wannan lokaci, shi na fi so sama da in yanta bayi guda hudu waɗanda suke ƴaƴan Annabi Isma'il alayhi salam. Ya sake cewa, wa an aq'uda ma qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-'asr إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أتق أربعة. سنزونا tare da mutane masu ambaton Allah bayan sallar asar har zuwa lokacin da rana za ta fadi, wannan yafi soyuwa gare ni saboda in yanta bayi guda hudu. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato ambaton Allah da yabo ga Allah a waɗannan lokaci, a waɗannan lokuta, wato daga sallar asubahi ko kuma daga sallar safiya. Wato ya ambaci ambatan Allah a wannan lokaci cewa abu ne wanda yake yafi soyuwa gare shi sama da ya yanta bayi waɗanda suka fito daga tsatso mai tsarki, tsatso mai daraja, tsatson Annabi Isma'il alayhi salam. To wannan shi yasa ya ambaci godiya ga Allah da kuma zikiri, godiya ga Allah da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan sai ya kawo ayatul kursi, wato bayan mutum ya yi yabo da godiya da kirari ga Allah ta'ala, ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai kuma ya yi isti'aza, ya karanta ayatul kursi, ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sannan sai ya karanta ayatul kursi. A karanta ayatul kursi da safe ko da yamma, wanda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisi sahihi wanda yana cikin Musadrak na Hakim, yana cikin Sunan Nasa'i al-Kubra, ko kuma kace cikin Amal al-Yawm wa al-Layla na Nasa'i, haka na Imam al-Tabarani ya kawo shi a cikin littafin sa al-Mu'jam al-Kabir. Hadisin Ubay ibn Ka'ab, hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu, yadda hadisin yake yana cewa dansa Muhammad ibn Ka'ab shi yake rawaito hadisin, ko Abdullah ibn Ka'ab, amma dai Muhammad din shi ne firinjaye, Muhammad ibn Ka'ab shi yake ruwayar hadisin. Yake cewa mahaifinsa Ubay ibn Ka'ab yana da gurin wato shanye dabino, to fili ne farfajiya ce inda yake shanye dabino a gurin. Sai ya kasance ya zuba dabino ya yi shanya, kuma sai ya rika ganin dabinon yana raguwa, haka kawai sai ya rika ganin kamar ana iban dabinon nan yana ta raguwa. Don haka sai wata rana da daddare ya ce zai yi gadin wannan dabinon. Sai zo yana gadi, sai ga wata dabba girmanta girman saurayi matashi wanda ya balaga, to girmanta kamar girman wani saurayi balagagge. Sai ya yi masa sallama, sai ya umar masa da sallama. Wato wannan dabba da ta zuci cewa Ubay ibn Ka'ab yana gurin yana gadin dabinarsa, sai ya ji an ce masa assalamu alaikum, sai ya bai da sallama shi ma. To ya dake ya daure ya yi jarinta, domin kaga dabba cikin dare kuma ta yi magana, kaga abin tashin hankali ne, wanda daga lokacin ya bar gidan ma kenan gaba ɗaya ba zai sake zama a gidan ba. To gida ne wanda yake cike da kwangwami, haka ba zai iya zama ba. To amma saboda jarintarsa sai ya mayar da sallama, kuma duk abin da ya maka sallama ko dabba ce, babu shakka za ka fi samun nutsuwa sama da ka ga ya zira maka ido bai ce komai ba, ko bai yi wani. Amma har ka ji sallama, duk da cewa akwai dai tsoro, amma zai san sa mutum nutsuwa. Sai ya tambaye shi, ma anta jinniyun am insi, shi meye kai mutum ne ko aljan? Sai ya ce da shi aljanne ne. Sai Ubay ibn Ka'ab ya ce to nuna min mai komin hannunka. Sai ya ko masa hannunsa, da ya kama hannun sai ya ga hannunsa wato kamar hannun kare, kamar kafar kare ta gaba kenan, hannunsa kamar irin hannun kare, gashin jikinsa kamar gashin kare. Sai ya ce da shi, haza khalqul jin, shi ai haka halittar aljanu, wato wannan halitta ce ta aljanu. To aljanu yana dama ya rikida zuwa halitta daban-daban, yadda ya ga dama Ubangiji ta'ala ya bashi wannan ikon. Saboda haka zai iya rikida a wani kama ta kare, zai iya rikida a kama ta miciji, ko a kama ta mage. To waɗanda suna cikin dabbobin da aljanu sukan yawan rikida cikin kamanninsu, musamman kare. to idan ya yana rikida cikin kabata kare sosai shi yasa yace da shi haza khalqul jin na halitta ce ta aljin sannan yace da shi kad alimatul jin annama fiha rajulun ashadda minni shi aljanu sun sanni wato cikin aljanu an sanni da jarumta wato ko a cikin aljanu ni ka karfan mutum ne sai Ubay ibn Ka'ab yace fama ja'a bika to me ka zo yi nan sai yace da shi mun samu labarin cewa kai mutum ne mai son yin sadaka saboda haka muka zo mu ma mu samu rabon mu daga abincinka to kaga sadaka ba zuwa ake ana iba ba tare da izini da kamata yayi ko da yana son sadakar sai ya fito a kida a sifa ta mutum tunda yakan iya kida a sifa ta mutum ya zo ya nemi a bashi sadaka din amma ya zo a sifa ta kare kuma cikin dare ya daga iban kayan mutum wannan ba daidai ba saboda haka sai ya ce masa mun ji labarin cewa kai mutum ne mai son kai sadaka kuma mu ma muna buƙatar sadakar taka don haka muka zo don mu kwashi rabon mu sai ya ce sai Ubay ibn Ka'ab ya ce to me zai kubutar da mu daga ire-irenku wato ko aljan me za mu yi mu samu kariya da tsari tunda ku halitta ce da ba za mu iya gogawa da ku ba tunda ko a cikin kai yanzu ga ka ko a cikin aljanu mutum ne karfa kai da kace aljanun ma kai ba na wasa bane to yanzu ya za a yi mu iya samun kariya daga lamarinku shine sai ya ce da shi هذه الآية من سورة البقرة. كانت آية الكرسي وأن آية تكتشك سورة البقرة. إذا كاي هكا تزاك سامو كاريا دك وجم. يا كانت وأن آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذوا كرشنتا. من قالها حين يمسي أجير منا حين يصبح حتى يصبح. وأن يفديت تستيما to za a yi masa tsari daga gare mu har lokacin da safiya za ta yi kuma kala ha hina yusbihu ujura minna hatta yumsi wanda kuma ya fade ta da yamma za a kare shi a wanda ya fade ta da safi kuma wato da yamma kuma za a kare shi a da safi za a yi masa kariya har yamma ta yi to shikenan lokacin da safiya ta gari ya waye sai Ubay ibn Ka'ab ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa dukkan wannan labarin ga abin da ya faru ce ga abin da ya faru da dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqal khabith wannan mugun halitta mugun aljanin yayi gaskiya to annabi ya kira shi al khabith saboda abin da yayi ba daidai bane kamar da muka faɗa abin da yayi ba daidai bane ka rika zuwa kana iban kayan mutane da hujjar cewa ai ka san cewa yana son sadaka wannan ba daidai ba to amma maganar da ya faɗa din haka take ana tuna hadisin Abu Huraira da cikin Sahih Bukhari shi ma haka suka yi aida Iblis lokacin da yake zuwa yana satar lokacin da yake haka suka yi da shaidan zance shaidan lokacin da yake zuwa yana satar wato wani abu na kayan zakka da aka bashi a jiya kaga shi ma da ya zo cewa ya karanta ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sadaqaka wa huwa kadhub sadaqaka wa huwa kadhub to wannan hadisi baro ya ambaci safiya ya ambaci safiya ya ambaci yamma to shi yasa ya kawo shi a ciki ya ambaci safiya ya ambaci safiya kuma ya ambaci yamma don haka ayatul kursi mun yi fassarar ta a baya ta kunshi waɗannan ma'anoni manya-manya waɗanda suke sifanta Allah ta'ala da sifofinsa na kamala suke sifanta shi da sifofin kamala a dunkule za mu fassara ta amma mun yi sharhi ta a baya don haka ba za mu tsaya dogon sharhi a kanta ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi al-hayyu wanda yake rayayye ne rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe alƙayyum wanda yake tsaye da zatinsa wato mawadaci ne ba ya da buƙatar komai gurin kowa la ta'khuzuhu sinatun wala naw gangadi ba ya kama shi ballanta na bacci da huma fis samawati wa fil ardi abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duka mulkin sa ne, halittar sa ne, kuma bayin sa ne. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi, wane ne zai yi ceto a wajensa ai sai da izinin sa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya san abin da yake gaba ga halittar sa da abin da yake bayan su. La wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, ba su iya kewaye kowane irin abu na ilimin sa sai abin da ya so. Wa sai a kursiyuhu as-samawati wal ard, kursiyinsa kujerarsa ta yalwaci sammai da ƙasa. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, kuma tsare su wato sammai da ƙasa ba zai wahalar da shi ba. Wa huwa al-aliyyu, shi madaukaki ne, daukaka ta sifa, daukaka ta mulki, daukaka ta zati, al-azim, kuma mai girma ne. Saboda haka wannan aya ta kunshi irin waɗannan sifofi na Ubangiji wanda suke nuna girmansa da kamalarsa da uluwinsa, wato ɗaukakarsa. Saboda haka wannan ayoyi, wannan aya ta kasance aya ce da take bawa wato mutum kariya daga sharrin shaiɗanu, kuma ta kasance tana cikin azkar da mutum yake yi lokacin da ya tashi da sassafe ko kuma lokacin da yamma ta yi. Sai zikiri na biyu, da shi ne ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas 3 times. Wato wannan shi kuma hadisi ne daga cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi, hadisi ne tabbatacce na Abdullah ibn Khubayb, wanda ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan. To Abdullah ibn Khubayb a hadisin yana cewa, wata rana mun fita muna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin halin tafiya ne, sai suka tashi suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi musu sallah, sallar isha'i. Ana ruwan sama, ga kuma duhu, suna neman ina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Sai ya ci karo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kun yi sallar isha'i? Sai ya ce a'a. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ka ci ka faɗa. Sai ya ce, mai zan faɗa? Annabi ya ce, qul, qala madha aqul, qala qul, qala madha aqul, har sau uku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka ce qul huwallahu ahad, da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq, bi rabbil falaq, sai kuma qul a'udhu bi rabbin nas. Ya karanta waɗannan surori guda uku, ya kuma ce wanda ya faɗi waɗannan surori, wato ya karanta waɗannan surori guda uku har sau uku. Wanda ya faɗe su da safe, ko ya karanta su da yamma, to takfihi min kulli shay, za su wadatar, za su isan masa komai, to za su zaman masa kariya daga dukkan komai, za su wadatar da shi daga dukkan bukatunsa. Wannan shi ne hadisin yadda ya zo a cikin waɗannan littattafai. To hadisi ne wanda yake tabbatacce. Za mu ga waɗannan surori guda uku, surori namu da suke da falala ba kaɗan ba. Hadisin Uqba ibn Amir, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, cewa babu abin da mai neman tsari ya nemi tsari da shi kamar waɗannan. Ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihinna, wato babu wani mai neman tsari da zai nemi tsari da wani abu da ya kai kwatankwacin waɗannan surori guda uku. Qul huwallahu ahad, wanda ta'dilu surusul qur'an, kamar da yake cikin ruwayoyi da dama. Qul huwallahu ahad, wacce ke tana daidai da surusun alqur'ani, sannan kuma da waɗannan surori mu'awwidhataini guda biyu waɗanda suka kunshi neman tsari da Allah daga dukkan wani abin da yake sharri ne, sharri ne wanda yake ana ganin sa ko ba a ganin sa, sharri ne na halitta ta mutane ko halitta ta aljan, sharri ne wanda mutum yana da hannu a ciki ko ba shi da hannu a ciki. Duk wannan surori sun kunshi neman tsari daga waɗannan abubuwa guda uku. su ma mun yi bayanin su a baya, saboda haka ba za mu fadada sharhi akan su ba, illa iyaka kawai mu fassara su a dukkule. Yana cewa qul huwallahu ahad, kace Allah shine Allah daya, Allahu samad, Allah wanda ake nufi da bukatu, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba kuma ba a haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma babu wani daya da yake tamkarsa, wato da yake daidai da shi. Bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin safiya, min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da ya halitta, wa min sharri ghasiqin idha waqab, da kuma sharrin dare lokacin da ya lulube da duhunsa, wa min sharrin naffasati fil uqad, da kuma sharrin masu tofe tofe a cikin kulle kulle, wa min sharri hasidin idha hasad, da kuma sharrin mai hasada yayin da ya hasada. Bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbin nas, kace ina neman tsari da ubangijin mutane, malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, abin bautar mutane, min sharril waswasil khannas, daga sharrin mai sanya waswasi mai yawan buya, alladhi waswisu fi sudurin nas, wannan da yake waswasi cikin zukatan mutane, min aljinnati wan nas, daga aljanu da mutane, wato wanda yake akwai shi a cikin aljanu, akwai shi kuma a cikin mutane, wanda su ne surorin, kuma za ka cewa sun kunshi neman tsari da Allah. Bayan sura ta farko ta kunshi bayanin sifofin Allah waɗanda suke na kamala, sannan surori guda biyu kuma sun kunshi neman tsari daga Allah daga dukkan wani abin da yake halitta, daga wanda yake mukallafi ne da wanda ba mukallafi ba, halitta ta mutane ko ta aljanu, sharrin da mutum yake da hannu a ciki ko wanda ba shi da hannu a ciki, duk ya kunshi wannan. Kuma dama duk abin da za a ce sharri baya fita daga cikin wannan kashe-kashe. Sannan zikiri na uku, wanda shi ma ake fadarsa da safe, shi kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud ne, wanda yake cewa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi wa sharri ma ba'da, rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar, rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nari wa 'adhabin fi al-qabr. Wannan shine zikirin da mutum zai faɗa da safe. Kuma lafazin asbahna wa asbaha al-mulku lillah, asbahna wa asbaha al-mulku lillah, mun waye gari kuma mulki ya waye gari, lillahi na Allah ne, asbahna mun waye gari, wa asbaha al-mulku lillah, kuma dukkan mulki ya waye gari na Allah ne, walhamdulillah kuma godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah, la ilaha illallah wahda, babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, la sharika lah, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku, dukkan mulki nashi ne, wa lahul hamdu, dukkan yabo da kirari nashi ne, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai, rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm, ya Allah ina roƙonka wato khayra ma fi hadha al-yawm, mafi alkhairin abin da yake cikin wannan yini, wa khayra ma ba'dahu, da mafi alkhairin abin da yake bayansa, a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm, kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da yake cikin wannan yini, wa sharri ma ba'dahu, da sharrin kuma da yake bayansa, rabbi a'udhu bika min al-kasal, ubangiji na ina neman ka tsare ni daga kasala, wa su'il kibari, da mummunan girman kai, rabbi a'udhu bika min azabin finnar, kuma ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga azaba, wato ta wuta, wa azabin fil qabr, da kuma azaba ta kabari. Wannan su ne abinda wato a ce addu'ar da mutum zai faɗa, ya ce wa idha amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah, idan yamma ne maimakon ya ce asbahna wa asbaha almulku lillah sai ya canza sai ya ce amsayna wa amsal mulku lillah wa idza amsa sannan kuma in da yamma ne maimakon ya ce maimakon ya ce allahumma inni as'aluka wa rabbi as'aluka khayra ma fi hadha alyawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha alyawm wa sharri ma ba'da maimakon ya amfani da kalmar alyawm sai ya canza inda yamma ne sai ya ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha to wanda yake nuna ta wannan kalma asbahna wa asbaha al-mulku lillah wa to ita wannan addu'a ko wannan zikiri kure shi da safi hadayini har zuwa faduwar rana daga faduwar rana ne zaka fadi wato zaka canza zuwa amsaina saboda a ciki zaka ga ai amfani da al-yawm da al-layla al-yawm na fara daga huduwar rana ko daga asuba daga hudu al-fijr har zuwa faduwar rana al-layla kuma tana fara daga faduwar rana har zuwa hudu al-fijr saboda haka wannan shine abinda za ruwaya take nunawa wannan shine abinda ruwaya zahirin ruwaya yake nunawa wato ba za ka fadi ta wannan addu'a ba kawai da bayan sallar asar da bayan sallar asar ba ka kira shi layla ba ba za ka ce wa as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla ba tunda bayan sallar asar ba gare ba ne da kuma in har ka canza amsayna to za ka canza al-yawm ya koma al-layla saboda ka ga kenan bayan magriba har zuwa hudu al-fijr hudu al-fijr kuma har zuwa faduwar rana wannan shine mahallin wannan shi zikiri wato zamu ga yadda baiki sallallahu alaihi wa sallam yake nuna rayuwar musulmi ya kamata ta zama ko ya wajaba ta zama zama tilas ta kasance to da kuma muhimmancin tauhidi da muhimmancin da tauhidi yake da shi ta yadda bawa in ya tashi farkon abinda zai fara jika yawon bakinsa da shi ko ya kada yawon bakinsa da shi shine abinda ya shafi tauhidi da zama tauhidi shine farkon abinda bawa zai fara furtawa zai fara motsa harshensa da shi asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير mun waye gari kuma mulki gaba daya ya waye gari na Allah ne to mulki gaba daya da duk abinda yake gudana duk abinda yake sama da ƙasa duk abinda an kada yake gani da wanda baya gani duk na Allah ne walhamdulillah kuma godiya ta tabbata ga Allah لا اله الا الله وحده لا شريك له باب ابو بوتا da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba daya nashi ne wa lahul hamdu dukkan wandangogin yabo da godiya da kirari duk sun tabbata gare shi ne shi kadai huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi bai iko ne a bisa dukkan komai ba waye kirari da yabo ga Ubangiji Ta'ala da waɗannan lafuzza sannan sai kuma goya da addu'a bayan ya faɗi waɗannan lafuzza na yabo da kirari ga Ubangiji sai kuma ya goya da addu'a ya ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu ya Allah Ubangiji na ina roƙonka alkhairin da yake cikin wannan yini da alkhairin da yake bayan sa wato ina addu'a ya Ubangiji ka hada ni da alkhairin da wannan yini ya tattara da ma yinin da zai zo nan gaba sannan ka hada ni da alkhairin ka tsare ni daga sharrin da yake cikin wannan yini da sharrin kuma da yake bayan sa rabbi a'udhu bika min al-kasal Ubangiji ina neman ka tsare ni daga kasala abinda ake cewa kasala shine mutum wato san jiki abinda muke cewa san jiki kana iya abu amma ka ki akwai bambancin sa da al-ajis shine ba za ka iya ba wato gazawa alkasal kuma zaka iya amma saboda kawai san jiki sai ka ki tashi kai to wannan ita ce kasala bambancin ta da al'ajiz al'ajiz shi wannan ba zai iya ba in an ce yayi wato ba zai iya ba kamar mutumin da yake shayayen hannu ne kace ya dauki wani katan dutse ko wani abu mai nauyi halin hannayensa shayayye suke kaga wannan ajizi ne ba zai iya ba ko mutumin da ba shi da kotaro kace ya kawo naira 100 ko ya kawo naira